Igimbiata. 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 Kidena kuka. Kinji. Igimbiata. Itachuta. Mutuwa chewa Nikidan dunia ba Gidana zama ba Mkuwa jira yeke Loka chimba izo ba Zaki tash Gimbiata Zaki tash Kinji gimbiata Omai kagani Daga allane Samu korashi Tuna allane Lafiya rashin tama daga Allah ne Azaki tashi wata rana ki zaune Kyale mutan shi mai hasashe ne Mai zaya faru gobe na Allah ne Ashe ashe kenan kowa ba wane In kin biyata na san kin gane Yardara Allah zaki tashi mun ne muke addu'a babu fashi ki daina kuka gimbiyata ki ta murmushi kin ji gimbiyata muna a tare kin ji gimbiyata dore dore